الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 27 ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 17 ga watan 8 shekarar ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata to wai misali mace cici yar misali amminka wanda da babanka da babanta uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ko kuma uwa ta hada su an gane ko kamar misali kuzin kinka ci shin wai zaka iya auren diyarta to ai tunda ita ma ya halatta ka aure ta haka ya halatta ka auri diyarta haka shi kanyarta kamar a al'ada ana iya cewa diyarka ce amma a shar'ance ba diyarka bace ba halakin ka ce kamar yanda uwar ta halatta ka aure ta to ita ma haka diyarta halaka ne ka aure ta misali wannan diyar uwan babanka ce ko kanin babanka ko uwan mahaifiyarka ko kanin mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka wanda dai ake ce mata kaman cousin kenan kamar yanda ita ta halatta ka aure ta to haka diyar ta halaka ce ka aure ta haka shi kan yadda na'am
malam mace sai ta mutu ta bar yan uwanta wanda suke kuwa sai guda hudu da diyar ta kana
yan uwanta wanda suke mi
kuwa daya guda hudu
guda hudu kuma ba miji
ba miji
kenan wai mace ce Allah ya mata rantsuwa ba uwa ba uba ba miji sai diyarta daya kuma sai ƴan uwanta wanda uwa ta hada su hudu yaya gadin su yake to anan a farko ita dai diyarta tana bukatar rabin dukiya shine nisfi kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada fa in kanat wahidatan falahan nisf idan mutun ya mutu ya bar iya ɗaya tak ta mata ta tsatso ko jikanyar shi ita kadai to rabin dukiya za a bata su kuma waɗannan ɗan uwanta waɗanda suke lu'ammai wanda uwa ta hada su tunda sun wuce biyu daman daga biyu abinda ya sama shine jam'i a wajen rabon gado to su kuma abinda za a ba su kashi daya daga cikin uku kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sulus fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi as-sulus min ba'di wasiyati Musa biha aw daynin ghayra mudhar. To dan haka anan sai aka sa dukiyar kashi 6, an gane ko a kashi 3 ba ta rabuwa, za a kasa ta kashi 6. Idan aka kasa ta kashi 6, ita 5 za a bata kashi 3, shine rabin dukiyar. Su kuma waɗannan ƴan uwa lu ammai, su kuma sai a ɗauki kashi 2, duk da cewa anan su ƴan uwa lu ammai ba su da gado, saboda shi sharadin dan uwa da ummi yayi gado ya zamanto shi mamacin ba uwa ba uba, ya zamanto ba uba kuma babu da goji ka. Kenan anan ita wannan ƴar uwa wadda take iya wannan ta tsatsu, ita ce za a bata rabin dukiya, sannan kuma wannan rabi kuma za a kawo a bata a matsayin kenan raddi ne. In an bata wannan rabi, sannan kuma sai a kawo wannan rabi kuma a koma bata, saboda shi dan uwa na wajen uwa sharadin ya ci gado ya zamanto shi mamacin babu uba kuma babu da. In har akwai da ko akwai mahaifi, to dan uwa da ummi baya gado. Waɗannan su ne suke sha makance shi. Na'am. Kamar menene suke faɗi?
Suke faɗi da cewa in an kai hayya da tsara hayya da fara sai a ce hayya lil amali da khair. Suka ce gaba da lokacin annabi. Wannan a hana ne.
Wannan ba mu san da shi ba. Tunda duk mai karanta dai littafi na addini ya san yanda kiran sallah yake. Kwarai. Su kuma Rafida in Shi'a makaryata ne, sun halatta kirkirar ƙarya. Dan haka malaman hadisi ba sa karban hadisi wanda ya zo daga ɗan Shi'a, musamman ma wanda yake kira zuwa Shi'anci. Na'am. Kamar kaka an matsayin ba su tazara.
Kujewa a wasu shugabanni ana kusantar da su da juna, kuma sauran mamu a nuna su can baya da wato akwai tazara mai yawa a zambani.
To shi kar mu manta ya gabata, shi lalle shugaba ba shi kariya, wannan wajibi, saboda matsayin garkuwa yake ga al'umma. In ya kasance ta hanyar nan za a iya ba su kariya, to ba laifi akan iya yin hakana ko da a cikin sallah. Abin da ya dace kenan su shugabanni kamata ya yi dama da hauninsu da gaba, da wannan kenan ya zamanto akwai masu tsaro. An gane ko? Ya zamanto akwai masu tsaro, musamman a irin zamaninmu wanda daman adalci ya yi karanci ga shugabanni. Amma in har shugaba ya zamanto adali a cikin al'umma, to wannan adalci da izinin Allah shi zai kare shi. To amma daman mafi yawan jama'a in ka kasa su kashi 10, kusan kashi 9 haushin shugaban suke ji, saboda ya danne musu haƙoƙuwansu. To dan haka dole ne a dau mataki a ba su kariya a irin wannan yanayi. In ma ya kasance ta gaba ko ta bangaren dama da bangaren hagun, duk dai inda ake tsammanin wani zai iya kawo musu hari ba laifi ba ne ba, ko da a cikin sallah ne ya zamanto kenan a dau mataki a bangaren kenan inda za su tsaya, ko da wata ƴar tazara za a sa duka, wannan ba matsala ba ne. Na'am.
Malam ya
wai bashi na gidan waya yana halatta mutun ya dauka yana halatta amma sharadi ya zamanto mutun ya fada larura micece larura kasancewar kai kana tafiya a cikin jeji kai fan babu kiredi a cikin wayarka kuma babu inda zaka saya babu wani wanda zaka kiraya ya turo maka to ba laifi gurgurdan abinda zaka biya wannan bukata in dala 20 zata iya biya maka ita kadai ya halatta ka dauka ko misali al'amari ya faru cikin dare wanda babu inda zaka sayi kiredi din kuma babu wanda zai iya turo maka a wayarka babu an fada da cikin yanayi na larura na kunci wanda ban maka ba to anan gwalgwadan abinda zaka biya ita wannan bukata yake halatta ka dauka amma in babu larura haramun ne daukan wannan bashi saboda bashi ne da ruwa in ka dau dala 20 idan suka tashi fitarwa 22 suke huddawa 20 da dala 2 suke huddawa in ka dau jikka da dala 20 suke huddawa dan haka haramun ne baya halatta daukan wannan bashi sai in da larura darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul buyu kuma mun shiga babul fara'id wato baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncen gado wanda kar mu manta bayani ya gabata shi lafazin al fara'id wato jami'i ne na fard wanda shi lafazin al-fard a larabci yana daukan ma'anar wato al-qafa ma'ana yanki sannan kuma yana daukan ma'anar at-taqdir wato ba wani abu wanda yake gurgudo a ba abu gurgudo kenan a ce gurgudan kaza don haka kenan ita wannan mas'ala ake kiranta da al-fara'id me yasa saboda akan yanko daga cikin dukiya duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙin sa ko kuma lafazin at-taqdir kenan shine domin kasancewar akan ba kowane mutum wanda yake da haƙƙi a cikin wannan dukiya ta mamaci kenan akan sanya masa gurgudan iya abin da yake raban shi wanda Allah ya kasa ya bashi wanda istilahin malamai a shar'ance in aka ce al-fara'id shine suke cewa juz'un muqaddarun min at-tarika wato wani yanki ne wanda yake da gulgudu wato daga cikin dukiyar da mutun ya mutu ya bari in aka ce at-tarika dukiyar mamaci kenan juz'un muqaddarun min at-tarika wato wani yanki ne wanda yake abun ba gulgudu daga cikin dukiyar mamaci in kuwa aka ce al-fara'id wato in kuwa aka ci kiraye shi da al-miras shi wanda ake kiran shi kuma al-irs shine kamar yanda malamai suke fada a shar'ance haqqun qabilun litajazzi yasbutu li mustahiqihi ba'da mauti man kana lahu zalika li qarabatin bainahuma aw nahwiha kazawjiyya wal wala wato haƙƙi ne wanda yake iya rabuwa wanda yake tabbata ga duk wani wanda yake da haƙƙi bayan mutuwar shi wanda yake da dukiyar saboda wani kusaci da yake tsakanin su kenan da shi mamacin ko abin da yake kama da haka kamar aure kamar alwalaici wanda wannan sune daman sabubba waɗanda suke na gado wanda mun wuce da hadisi na farko da malam yazo da shi wato a karkashin baban shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhiqul fara'id bi ahliha manzon Allah yake cewa ku riskar da wato rabu ga masu shi kuma bakiya bayan an ba masu rabu rabon su abin da yi rage manzon Allah yace fa huwa li aula rajulin zakar manzon Allah yace yafi dacewa ga mafi kusaci da mamaci kenan namiji wanda yafi kusaci da mamaci to shine yafi dacewa abin da ya rage bayan duk wani mai rabo an bashi rabansa. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, wato su al-furud ma'ana rabo wanda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani guda shida ne. An gane ko guda shida ne. Farko akwai mai akwai nisif wato rabi, sannan akwai rubu shine ɗaya daga cikin hudu, sannan akwai asumun ɗaya daga cikin takwas, sannan kuma akwai asulusan biyu daga cikin uku, sannan akwai asulus ɗaya daga cikin uku, sannan na ƙarshe shine asulus ɗaya wato daga cikin shida. Kenan shi kuma wannan hanya biyu ce ta malamai, akwai ɗariƙa wadda suke kiranta at-tarakki, sannan kuma akwai hanya ta biyu ita ce at-tadalli. Hanya ta farko wadda ake kiranta at-tarakki kenan shine daga ƙasa wato karingayin sama. Yanzu idan muka ɗauka wanne ne ƙarshe a wajen rabon wanda yake mafi ƙaranci, kaga shine as-sumun. Kenan farko sai ka ce as-sumun, sannan sai wanda yake bi masa kenan ar-rubu, ar-rubu, sannan kuma sai an-nisf. Shine kenan suke cewa as-sumun wadhi'fuhu wadhi'fu dhi'fihi. Asumun ɗaya daga cikin takwas, dhi'fuhu kenan shine ar-rubu ɗaya daga cikin hudu, dhi'fu dhi'fihi kenan shine wato an-nisf kenan rabi. Sannan kuma sai ka ce as-sudus ɗaya daga cikin shida, wadhi'fuhu da linkin sa kenan ɗaya daga cikin uku, wadhi'fu dhi'fihi kenan shine sulusan biyu daga wani kashi biyu a cikin uku. An gane ko? Farko sai ka ce as-sumun ɗaya daga cikin takwas, na biyu sai ka ce ar-rubu ɗaya daga cikin hudu, na uku sai ka ce an-nisf kenan rabi, sannan sai ka dawo as-sudus, as-sudus, was-sulus kenan was-sulusan. Wannan kenan ita ce ake kiranta ɗariƙatul tarakki. Kenan hanya ta biyu ita ce ɗariƙatul tadalli, shi kuma farko sai ka ce as-sulusan. An gane ko? Wanda kuma daga sama ne kake yowa ƙasa. As-sulusan kenan biyu daga cikin uku, wa nisfuhuma kenan shine as-sulus. An gane ko? Sannan kuma wa nisfu nisfihima kenan shine as-sulus. Kenan sai ka ce sulusan, sulus, sulus. Sannan shi kuma sai ka ce an-nisf war-rubu, sannan kuma was-sumun. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala da ɗariƙatul tadalli ya fara, kamar yadda me yace chai wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad, kaga aka fara aka zo aka yi a farko aka yi nisf, sannan kamar yadda yace yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kanat wahidatan falaha nisf wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Kenan dan haka ɗariƙatul tadalli kenan daga sama a ringa yo ƙasa. Kenan sai ka ce kamar yadda bayani ya gabata sulusan, sannan sai ka ce as-sulus, sannan sai ka ce as-sudus ɗaya daga cikin shida, sannan shi kuma sai ka ce an-nisf, sannan kuma ar-rubu, sannan kuma as-sumun. To shine anan wato malam ya zo da wannan hadisi wanda shine asali game da ashabul fara'id. Manzon Allah ya ce alhiqul fara'id bi ahliha, wato ku ruskar da wato rabu wato ga masu shi. Sai ya ce fa ma baqiya, duk abin da ya rage kenan bayan an ba masu rabu rabansu. Manzon Allah yake cewa fa huwa li aula rajulin zakar, wato shi mafi kusaci ga mamaci kenan abin da ya rage ya tabbata ga mafi kusaci ga mamaci wato namiji. mun yi bayani daga cikin waɗanda suka fi kusa wato da mamaci suwa ne ne a farko wanda suka fi kusa da mamaci a farko wato ƴaƴansa ƴaƴa su suka fi kowa kusaci da mamaci kenan bayan ƴaƴa sannan sai suwa sai jika an gane ko jika shi ma ya fi kusa da mamaci bayan jika kuma sannan sai uba an gane bayan uba sannan kuma sai kaka sai kaka kenan waɗannan su ne makusantan wato mamaci wanda kenan in an ba masu rabo rabon su abin da ya rage to waɗannan su ne suka fi dacewa a ba su kamar yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa anan yace fa huwa li aula rajulin zakar kenan ƴaƴa su suka fi kusaci da mamaci bayan ƴaƴa sannan sai jikoki koda sun kaskanta jikan shi ne sannan kuma sai mahaifi bayan mahaifi sannan sai kaka koda kakan shi ne bayan haka sannan kuma sai ƴan uwa waɗanda suke shikikai an gane ko sannan kuma sai ƴaƴansu an gane ko sai ƴan uwa shikikai da lu'abbai sannan kuma sai ƴaƴansu sannan kuma sai a amam su ne wato ƴan uwan mahaifi don haka kuma wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata wato yana fa'idantar da mu wajaucin kenan duk wani wanda yake da rabo a cikin littafin Allah ko mu ce a cikin hukuncin Allah domin aka ce littafin Allah hukuncin shi ake nihi alqur'ani da sunna kenan anan dole ne a bashi haƙƙinsa kamar yanda anan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yace mana alhiqul fara'id bi ahliha ku riskar da wato rabo ga masu shi kenan duk wanda yake da haƙƙi dole a bashi haƙƙinsa sannan kuma a ƙarshe kenan abin da ya rage sai a tsaya a diba wane ne ya fi kusa da mamacin kenan wanda ya fi kusa da mamacin kuma shi za a ɗauka a ba sannan muka zo hadisi na biyu hadisin Usama ibn Zaid Allah ya ƙara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafirul muslima wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa koko kafin haka kin mun yi bayani kamar yanda ɗaya daga cikin mas'ala ta yanda za a iya fahimtar wannan misali mutum ne Allah ya masa rasuwa misali mutum ne Allah ya masa rasuwa kawai iya abin da ya bari matarsa wato da ɗansa kaga ita mata tana daga cikin ashabul furu waɗanda suke da rabo wanda Allah ya bayyana cewa ga gwalgwadon abin da za a bata domin ita mace in mutum ya mutu ba ɗa ba jika to za a bata ɗaya daga cikin hudu amma in yana da ɗa ko jika za a bata nawa ɗaya daga cikin takwas to anan mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar matarsa ya bar ɗansa ba uwa ba uba sai matar shi sai kuma ɗan shi kenan anan yaya za a yi za a kasa dukiyar kashi takwas idan aka kasa kashi takwas aka ba matar shi kashi ɗaya wannan kashi bakwai da ya rage gaba ɗaya wannan ɗan shi shine zai kwashe shi kenan kaga anan farko da wa za a fara ne da wanda yake da rabo don haka in aka kasa takwas za a ɗauki ɗaya a ba matar shi sannan kashi bakwai da ya rage wato a ba ɗan shi ko kuma misali na biyu mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar uwa ya bar uba sannan kuma ga ɗansa kuma sannan kuma ga matar shi kaga mata anan za a bata ɗaya daga cikin takwas tunda mamacin yana da ɗa uwa da uba kowanne daga cikinsu za a bashi kashi ɗaya daga cikin shida shi kuma da daman shi asibi ne kenan shi abin da ya rage gaba daya shine zai mamaye to anan in aka kasa kashi 24 za a kasa dukiyar ita mata da take bukatar a bata ɗaya daga cikin takwas kenan za a bata kashi 3 domin 24 takwas takwas ce so mahaifinsa za a bashi kashi 4 domin 24 6-6 ce so 4 a kowace 6 kenan ɗaya za a dauko a bashi kenan a cikin 24 za a bashi kashi 4 mahaifiyarsa ita ma za a bata kashi 4 domin 6-6 ce so 4 a kowace 6 kenan za a dauko ɗaya a bata anan idan muka ba mahaifin kashi 4 muka ba mahaifiyar kashi 4 nawa ya rage 16 an gane ko 16 ya rage sai a dauko kashi 3 a ba matar kenan nawa ya rage 13 wannan kashi 13 da ya rage kenan na dan shi shine yace alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya sai yace fa huwa li aula rajulin zakar duk abin da ya rage kenan ya kasance ga mafi kusacin mamaci wanda yake kuma namiji kenan wanda yake kusaci suna ake kiran su kenan al-asabat kamar yadda muka yi bayani ƴaƴa sannan jikoki sannan uba sannan kaka sannan kuma ƴan uwa sana hadisi na gaba hadisin Usama ibn Zaid Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la yarisu al-muslimu al-kafira manzon Allah ya ce musulmi baya gadan kafiri wala yarisu al-kafiru al-muslima haka nan shi ma kafiri ba zai gaji musulmi ba domin alaka ta addini ta fi karfi akan alaka ta danganta an gane ko dan haka tsakanin mumini da kafiri babu gado yadda shi musulmi ba zai gaji kafiri shi ma haka kafiri ba zai gaji musulmi wannan kuma ita ce fada ta jumhurin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai illa kasancewar Mu'adh ibn Jabal da shi da Muawiya ibn Abi Sufyan da Masruq ibn al-Ajda da Sa'id ibn al-Musayyab da Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai da Ishaq ibn Ibrahim su sun tafi akan cewa musulmi yakan iya gadan kafiri amma kafiri ba zai gaji musulmi ba kamar yadda Mu'az Allah ya kara masa yadda ya kafa hujja da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-islamu ya'adu wa la yu'la musulunci shike daukaka ba a daukaka akan sa ba a hawan kansa a wata riwaya al-islamu yazidu wa la yanqus shi musulunci da duwa yake baya raguwa da haka ya kafa hujja da wannan hadisi akan cewa musulmi yana iya gadan kafiri amma kafiri wato ba zai gaji musulmi ba kamar yanda hadisi yake cikin musnad na musaddad ibn musarhad wato wasu ƴan uwa juna guda biyu musulmi ne da bai yahudi suka kai ƙara gun Mu'az Allah ya ƙara masa yadda cewa mahaifinsu ya mutu ya bar dukiya amma shi wannan bai yahudan ya kwashe dukiyar gaba daya shi dan uwan nashi musulmi sai jayayya akan haka yace bai yarda ba suka kai ma Mu'az ƙara Mu'az wato sai ya karbe dukiyar ya raba musu tsakiya ya ba musulmin ya ba wancan kafir ko kuma Mu'az ya karbe dukiyar gaba ɗaya daga hannun wannan bai yahudi sai ya ba wannan musulmi an gane ko ya hana shi wannan bai yahuda yace baya da gado domin manzon Allah ya faɗa al-islamu yazidu wa la yanqus dan haka ubu wannan sai dai sabanin abinda jumhurin malamai ne suka tafi dan haka a magana mafi rinjaye babu gado tsakanin musulmi da kafiri yanda musulmi ba zai gaji kafiri haka kafiri baya gada musulmi kafirai junan su za su gaji junan su kamar yanda musulmi su ma junan su za su gaji junan su dan haka shi wannan hadisi ne lafazi ne magana ce gaman miya ta ko ina musulunci daukaka yake shi yake hawa sama ba a hawan samansa amma ita kuma wannan lafazi ne ke bantacce manzon Allah ya yi bayani yace musulmi baya gadan kafiri kafiri baya gadin musulmi. Don haka in aka samu lafazi gamamme da lafazi keɓantacce in suka zo, to lafazi wanda yake keɓantacce shi ake gabatarwa akan wanda yake gamamme. An gane ku, kenan hamlul khas alal am. Kenan don haka babu gado tsakanin musulmi da kafiri. Musulmi ba zai gaji kafiri, kafiri shi ma ba zai gaji musulmi ba. Sana hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, ya faɗa game da wato fi bintin wa binti binin wa ukhti, wato mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar diyar shi ta tsatso, wa binti binin sannan kuma da jikanyar shi, diyar ɗan shi. Sai dai mu gane cewa fa in aka ce jika, jika wanda yake da gado, jika ɗan ɗanka ba ɗan diyarka ba. Ɗan diyarka ba ka iya gadon shi, shi ma ba ya iya tsallakowa ya gaya gadon ka. In aka ce ɗanka, ɗanka na hakika, ɗan ɗanka shi ne ɗanka. Amma ɗan diyarka wannan ba ɗanka ba ne ba, ɗan wasu ne can daban. Kamar yadda wani mawaƙi yake cewa, banuna banu wannan banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijali da aba'idi, shine faras da yake cewa banuna banu abna'ina, ƴaƴan ɗiyanmu maza sune ƴaƴanmu, wa banatuna ƴaƴanmu mata banuhunna ƴaƴansu abna'ur rijali da aba'idi, ƴaƴan wasu mazaje ne can daban. An gane ku? Kenan jika wanda yake gadon mutum ɗan shi ba ɗan ɗiyar shi ba, ɗan ɗiyarka baya gadon ka, kai ma ba ka gadon shi. Sai dai in uwar shi ta gaje ka, in ya so shi kuma ya gaji uwar shi, amma shi ba ya tsallako ba ya gaje ka. Kamar yanda shi ma in ya mutu, sai dai in uwar shi ta gaje shi, kai uba ka gaje shi, ka gaji jikanka, amma ba maganar ka tsallaka ka gaje shi. Kenan shine anan Ibn Mas'ud yake faɗa, fi bintin wa binti binin, mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar iya ɗaya tak, sannan kuma wa binti binin da jikanyar shi kenan ɗiyar ɗansa, wa uktin sannan da ƴar uwar shaƙiƙiya. Faqaba annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam li libnatin nisf, wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hukunci cewa ita ɗiya ta tsatso, wato za a ba ta rabin dukiya. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, fa in kanat wahidatun falahan nisf, ko fa in kanat wahidatan falahan nisf, a wata kira shine manzo Allah ya yi hukuncin cewa ita ɗiya ta tsatso, kenan za a ba ta annisf, shine rabin dukiya. Walilibnati libnis sudus, ita kuma jikanya, wato manzo Allah ya yanke hukuncin cewa za a ba ta sudus ɗaya daga cikin shida. Takmilata sulusaini, shine cikar kenan sulusain, wanda in aka ce sulusain kashi biyu daga cikin uku. Yanzu misali idan muka ɗau kashi shida, nawa ne sulusan kashi biyu daga cikin uku? A shida. Idan muna so mu ɗau kashi biyu daga cikin uku, nawa ne za mu ɗauka? Hudu. Hudu shi ne. To a nan in aka kasa shida, ita wannan ɗiya ta tsatso an ba ta kashi uku, shi ne rabi. In aka ɗau ɗaya aka ba jikanya, idan aka haɗa da wannan kashi uku na ɗiya ta tsatso, ya zama nawa? Ya zama sulusan. To shi ne a nan, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan hukunci, sai ya ce wa ma baqiya falil ukut, abin da ya rage wannan shi kuma na ƴar uwa ne, ita ƴar uwar za a ba. Kenan wannan shine ake kira al-asabatu ma al-ghayr, al-asabatu ma al-ghayr, wanda bayani zai zo akwai asaba ma al-ghayr, akwai asaba bil ghayr. Kamar yanda sababin shi wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud, wato Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya ƙara masa yadda, wani lokaci an kawo masa hukunci, mutum ne ya mutu ya bar ɗiya ta tsatso, ya bar jikanya, sannan kuma ya bar ƴar uwa shaƙiƙiya. Shi a lokacin nan Abu Musa al-Ash'ari sai ya kasa tsakiya, ya ba ɗiya ta tsatso rabi, ita ma ƴar uwa sai ya ba ta rabi. ita wannan jikanya sai ya hana ta. To a lokacin nan wato sai ya kore shi, sai ya ce amma kafin ku raba, ya ce ku je ku tambayi Abdullahi dan Mas'ud, shi Abu Musa al-Ash'ari, da aka kawo masa a farko ya raba tsakiya, ita diya ta tsatso ya bata rabi, ita ma ƴar uwa shiƙiƙiya ya bata rabi, ita waccan kuma sai ya hana ta jikanya. Sai ya ce amma ku je ku tambayi Abdullahi dan Mas'ud. Lokacin da aka tafi aka tambayi Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce ga yanda za a yi, ita wannan diya ta tsatso ya ce rabi za a bata, ita wannan jikanya za a bata ɗaya daga cikin shida, abin da ya rage na ƴar uwa ne ita wadda take shiƙiƙiya. Sai yake faɗa ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi wannan hukunci. A lokacin nan Abu Musa da aka zo aka faɗa masa sai yake cewa la tas'aluni ma dama hazal habru fiku, matukar wannan babban malami yana cikin ku yana raye, to kar ku koma tambaya ta game da wani al'amari na gari. To dan haka kenan anan mutumin da ya mutu ya bar iya daya da jikanya daya sannan da ƴar uwa, kenan me za a yi anan? Sai a kasa dukiya kashi shida. Idan aka kasa kashi shida diyar shi ta tsatso aka bata kenan rabi, sannan ita kuma jikanya aka bata kashi daya, kenan abin da ya rage ita wannan ƴar uwa ita ce za a ba. An gane ko? Sai mu dauka sura ta biyu, mutun ya mutu ga matar shi, ga diyar shi ta tsatso, sannan kuma ga jikanya, sannan kuma ga wato ita ƴar uwa. Kenan ita wannan mata in aka bata rabanta, kenan abin da ya rage anan aka ba ita kuma ya ta tsatso rabi, sannan ita wannan aka bata ɗaya daga cikin shida, kenan ita kuma abin da ya rage ƴar uwa ita ce za a ba. Kenan shine ake kira al'asaba ma al-ghair. Kenan anan abin da muke so mu gane, in ma ƴaƴa mata ne mutun ya mutu ya bari su biyu ko sama da biyu, in aka ba su rabansu, in dai akwai ƴan uwan shi waɗanda suke mata, kenan sune ake kira al'asaba ma al-ghair, su za a ba abin da ya rage. In kwa dama akwai namiji tare da su, to wannan asibi ne, abin da ya rage in aka ba su sai su je su yi dizzakar misul hafzul unsay. To shine anan yake cewa Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yayi hukunci fi bintin game da iya ta tsatso wa binti bini da jikanya wa uktin da ƴar uwa. Faqaba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci li libnatin nisb, iya ta tsatso kenan na gare ta rabin dukiya, wa libnati libni as-sudus, ita kuma jikanya wato tana da ɗaya daga cikin shida, takmilata sulusai, wato shine kenan cukamai, shine cukon kenan sulusan biyu daga cikin uku, wa ma baqiya, abin da ya rage sai ya ce falil ukut, shi kuma na ƴar uwa ne. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake faɗa, maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya tawarasu ahlu millatayni, maza Allah ya ce ma'abuta addinai biyu ba sa gadon juna, waɗanda suke mabambanta a wajen addini, addinin ka daban shi addinin shi daban, to ba maganar gado tsakanin. Al-Imamu Ahmad ya rawaito wannan hadisi da ashabu sunan da kuma al-Hakimun Naisaburi, hakanan al-Imamu Nasa'i ya rawaito wannan hadisi da wannan lafazi. A takaice hadisi ne sahihi, abinda jumhurin malamai suka tafi a kansa, abinda ake nihi da ahlu millatayn wato shine musulunci da kafirci, kenan kamar yanda wancan hadisi ya gabata, musulmi baya gadan kafiri, haka shi ma kafiri baya gadan musulmi, to shine ma'anar wannan hadisi la ya tawarasu ahlu millatayn, ma'abuta addinai biyu ba sa gadan juna. Sai dai cewa al-Imamu al-Auza'i wato da wasu daga cikin malamai shi ya tafi akan cewa wato illa kasancewar wasu daga cikin malamai su suna ganin cewa ya wannan al-Imamu al-Auza'i shi ya tafi akan cewa addini koda ba musulunci bane ba, to ba gado tsakaninsu. Da haka ya tafi akan cewa shi ba nasare ba zai gaji ba ba yahudi, haka shi ma ba yahudi ba zai gaji ba ba nasare. An gane ko? Kenan shi wanda yake dan mushan ba zai gaji ba yahudi, haka ba yahudi ba zai gaje shi ba. Yasa saboda addini yahudanci daban nasaranci daban. To amma illa kasancewar magana mafi rinjaye abinda ake nihi da ahlul millatayn anan musulunci da kafirci. Me yasa? Saboda daman duk kafirci milla ɗaya ne, babu wani bambanci, babu wani fifiko tsakanin yahudanci da nasaranci. Dukkan shi abun Allah ba addini ba ne. Addini abun Allah shine musulunci. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, iya addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin addini shine musulunci. Wa raditu lakum al-islama dina, haka duk wanda zai samu Allah da wani addini koma bayan musulunci a gobe kiyama, Allah ba zai karba masa ba. Kamar yadda ya faɗa wa man yabtaki ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Da haka kenan, anan abinda kawai zaka toge da'in kafiri ne, to ba zai gaji mahaifinsa ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unsayi, Ubangijinku na yi muku wasiya, ya na yi muku galgadin cewa wato game da ƴaƴanku, da zakari mislu hadhil unsayi, na ga namiji a bashi dinkin abinda aka ba mace. Kaga misali, in mahaifi musulmi ne, a cikin ƴaƴansa in akwai ɗa wanda yake ba musulmi ba, kenan kaga anan wannan hadisi ya fitar da shi. Me yasa? Saboda an samu sabanin addini, shi musulmi ne dan kuma ba musulmi bane, dan haka dole za a ware shi, ba za a sanya shi a cikin gari. To dan haka kenan, a takaice wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana dai gado babu tsakanin musulmi da kafiri, amma kafirai waɗancan wanda wani yana yahudanci, wani yana nasaranci, wani ba majuse ne ba maguje ne, wannan duka suna iya gadar junansu tsakaninsu. Daman duk kafirci hanya ɗaya ce. Sannan hadisi na gaba, hadisin Imran ibn Husayn al-Khuzai, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai ya ce masa, inna ibni mat, ya ce ya manzon Allah, lalle ɗana, Allah ya masa rasuwa. Me yake nihi da ɗana? Ma'ana jika na, domin shi mutumin da ya zo kaka ne a matsayin shi mamacin. Shi ko daman jika matsayin ɗa yake, kaka matsayin uba yake. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, anabnu abdul muttalib, ni dan abdul muttalib ne. Kaga abdul muttalib kakan shi ne. To shine anan shi wannan mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace innabni mata, ma'ana ɗana Allah ya masa rasuwa. Me yake nihi da ɗana? Jika na, Allah ya masa rasuwa. Famali mir mirasi, yace menene kaso na daga cikin gadan shi? Saboda shi jikan da ya rasu tuntuni mahaifinsa ya rasu, kenan ba mahaifinsa sai kakan shi. Shine yace famali min mirasihi, menene kaso na daga cikin gadan shi? Wa qala, sai manzo Allah yace masa, lakas sudus, iya kasanka ɗaya daga cikin shida, shine rabanka. Falamma walla, a lokacin da ya juya baya zai koma da aku, sai manzo Allah ya kiraye shi yace dawo. Faƙada, sai manzo Allah ya ce masa, laka sulusu na akar, kuma kana da ɗaya daga cikin shida na daban. Menene shi ne? Iya abin da ya rage. Domin ita wannan matsala, kamar yadda surata take, mutum ne ya mutu ya bar ‘ya’yansa mata guda biyu, an gane ko? Sannan kuma da kakan shi. Mutum ya mutu, kenan ba uwa ba uba, sai ‘ya’yansa mata guda biyu, kuma sai kakan shi. To anan in aka kasa kashi shida, shi kaka menene rabansa? Ɗaya daga cikin shida za a bashi. Su kuma waɗannan ‘ya’yan shi mata guda biyu, menene rabansu? Sulusan, biyu daga cikin uku. kenan a cikin shi da su kashi kudi za a ba su. An gane ko? Kamar da yace fa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai. Ko kuma a can da yake cewa yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat sanatayn falahuma thuluthani mimma tarak. Kenan in ƴaƴa mata ne daga biyu abin da yayi sama ba sa cin dukiya gaba ɗaya, kashi biyu daga cikin uku ake ba su. To dan haka shine anan kenan in aka kasa kashi shidda, kaka aka ba shi kashi ɗaya, su waɗannan ƴaƴansa mata guda biyu aka ba su kashi hudu wanda shine sulusan, kenan nawa ya rage? Kashi ɗaya. Shi ma aka kashi ɗayan ɗaya ne daga cikin shida. To tunda shi wannan kaka asibi ne wanda in babu kowa yana iya gaji dukiyar gaba ɗaya, to shine manzon Allah ya ce masa walaka sulusun akar, kuma kana da ɗaya daga cikin shida na daban, kenan wannan abin da ya rage. Hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan kenan a farko ya bayyana masa iya raban shi wanda Allah ya raba ya bashi, kenan ɗaya daga cikin shida kenan an bashi raban shi, ya juya zai tafi aka dawo da shi. Wannan shi kuma kenan asibci ne, tunda ya hadisi ya gabata fa ma baki ya fa huwa li aula rajulin zakar, kaga shine yafi kusaci da shi mamace a cikin tunda namiji ne. To dan haka shi za a ba wannan kashi ɗaya da ya rage. Shine anan yace masa walaka sulusun akar, kana da kashi ɗaya daga cikin shida na daban. Shine yace fadan ma walla da ahu, kuma lokacin da ya juya fa qala, sai manzon Allah ya kiraye shi yace masa zo, sai yace masa inna sulusal akhara, shi wannan ɗaya daga cikin shida na daban wanda aka ƙara maka. Shine manzon Allah yace masa quma, wato wannan wani rago ne wanda yake naka, ma'ana tunda kai asibi ne kafi kusaci da mamacin, kenan kai kafi cancanta game da wannan, dan haka manzon Allah ya bashi. To dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya fa'idantar da mu cewa shi iya abin da yake raban kaka ɗaya daga cikin shida ake ba kaka. An gane ko kaka? Amma matukar mutum akwai mahaifinsa, to kaka bai ya gado, domin mahaifi ya kare kaka. Matukar mutum yana da mahaifi, in akwai shi kaka bai ya gado. Amma mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa kuma ya bar kakan shi, to kaka ya tsaya matsayin uba, dan haka iya raban shi kuma ɗaya daga cikin shida ne za a ba shi. Kamar yadda shi mahaifi in mutum yana da ɗa ko jika, ɗaya daga cikin shida ake ba shi, to shi ma kaka haka ake ba shi. Tare da cewa wannan hadisi al-Imamu Abu Dawud, kamar yadda malamin faɗa, al-Imamu Ahmad da kuma wato ashabu sunanil arba'a su suka rawaito hadisin, al-Imamu Tirmidhi ya inganta shi, riwaya ce ta al-Hasan al-Basri daga Imran ibn Husayn, waqila innahu lam yasma' minhu, a wata faɗa suka ce shi al-Hasan ibn Sawana Abil Hasan al-Basri bai ji ba hadisi daga Imran ibn Husayn, dan haka hadisin bai inganta ba, akwai inqiba, wato datsewar sanadi tsakanin shi al-Hasan al-Basri da wato Imran ibn Husayn. Amma abu ne wanda yake sananne a cikin nassi wanda yake tabbatacce, shi raban kaka ɗaya daga cikin shida ake ba shi, in babu uba kaka matsayin uba yake, kenan sai a ba shi ɗaya daga cikin shida. Kenan kuma in an ba duk masu rabo rabansu, abin da ya rage to in shi ne kaɗai ya fi kusaci da mamacin, kenan sai a ba shi wannan kashi ɗayan da ya rage, kuma sannan ya zo ya kwashi, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ɗayan da ya rage. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi ibn Buraida ibn al-Husayn, Allah ya ƙara masa yadda, kenan daga mahaifinsa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudusa idza lam yakun dunaha ummun, wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma kaka mace manzo Allah ya sanya mata ɗaya daga cikin shida ita ma shine rabanta amma idza lam yakun duna ha'ummu in babu wata uwa da ta kare ta kenan ita ma sharadin kaka ta ci gado ya zamanto babu uwa amma matukar akwai uwa to kaka ba ta gado ita ma kaka ita ma rabanta wato ɗaya daga cikin shida kuma kakanni biyu dukansu suna gado da kaka ta wajen uwa da kaka ta wajen uba duka suna gado iya abin da yake raban su wato shine asudus kenan ɗaya daga cikin shida idan kakanni kenan wannan sai in sun zamanto darajar su ɗaya a matsayi ɗaya suke amma wannan kakar shi ce wannan kuma kakar kakar shi ce to wannan wadda tafi kusa da mamacin ta sare yadda waccan al-imamu Abu Dawud da al-imamu Nasa'i suka rawaito hadisin Ibnu Khuzaima da Ibnu al-Jarud wato sun inganta hadisin dan haka Ibnu Adi shima ya karfafin hadisin cewa hadisi ne sahihi sai dai shima dai hadisin bai inganta ba wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ba'ifi shima kuma abu ne sananne daman gadan kaka mace ita ma ɗaya daga cikin shida ake bata domin ta tsaya matsayin uwa a inda babu uwa ɗaya daga cikin shida ake bata sannan hadisi na gaba hadisin al-Miqdam ibn Ma'adi yakri Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-khalu warithu man la warisa lahu wato shi dan uwa na wajen uwa manzon Allah yace magaji ne na duk wanda ba shi da mai gadan shi don mutumin da ya mutu aka buga aka bincika babu wani wanda yake da gadan shi ba uwa ba uba ba da ba jika babu wani dan uwa kawai sai dan uwan uwashi kanan mahaifiyarsa ko wan mahaifiyarsa to anan manzo Allah yace shi magaji ne zai yi gadin duk wanda bai yi da gado kaga matukar a ce mutun yana da wanda zai gadan shi to daman dan uwa na wajen uwa bai ma taso ba a ce ya kusanto ya ci wani abu to amma anan da aka buga shi mamacin ba uwa ba uba ba da ba jika babu kaka babu wani wanda yake dan uwa ma wanda yake na kusa da shi kawai da aka bincika iya abinda aka samu dan uwan mahaifiyar shi wanda yake wan mahaifinsa ko mahaifiyar shi ne ko kanin mahaifiyarsa to anan sai a dauka gaba daya a bashi shine anan manzo Allah yace al-khalu warisu man la warisa lahu dan uwan uwa dan uwa na bangaren mahaifiya manzo Allah yace magaji ne na duk wanda baya da mai gadan shi amma dama ai bayani ya gabata cewa waɗanda suka fi kusaci da mamaci ƴaƴansa sannan jikokinsa sannan mahaifinsa sannan kakan shi sannan ƴan uwan shi sannan kuma ƴan uwan uba waɗanda dukkan su waɗannan sune ake kiran su al-asabat to amma daman su ƴan uwa na wajen uwa daman su ba sa cikin gado kenan a inda kawai dan uwa na wajen uwa yake iya gadan mutum sai inda kwata-kwata mutumin da Allah ya masa rasuwa ba shi da wani wanda yake da gadan shi kenan a lokacin nan za a dauka a bashi me yasa saboda yana daga cikin zawul arham ubangiji ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratul anfal wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah ubangiji ta'ala yace ma'abuta zumunci ƴan uwa kenan junan su shine yafi cancanta game da gadar juna kenan maimakon a dauka a kai wani wuri kenan wannan shi ya cancanta ba haka hadisi na gaba hadisin Abu Umama ibn Sahal Allah ya kara masa yadda yake fada kataba Umaru ila Abi Ubaida radiyallahu anhu Umar Allah ya kara masa yadda ya rubuta takarda takanas ya aika ma Abu Ubaida yace masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu Allah da manzansa wato sune majibinta lamarin duk wanda ba shi da wani majibincin lamari ma'ana su suke da gadan duk wanda wato baya da gado baya da wani wanda yake mai gadan shi sai yace wala qalu warisu man la warisa lahu manzo Allah yace shi dan uwa na wajen uwa wato shine mai gadan duk wanda ba shi da magaji kenan duk wanda ba ya da wanda yake da gadan shi an buga an rasa kenan a cikin al-asabar kenan sai cikin zawul arham kenan kawai sai a dauko wannan shi dan uwa na wajen uba kenan sai a bashi na wajen uwa sai a bashi wannan kuma shine fada ta mafi yawan malamai magabata an gane ko cewa kenan shi za a ba amma tare da cewa wasu kamar yanda malaman malikiya da wasu sun tafi akan cewa in dai mutum ba shi da wanda zai gaje shi to dukiyar kawai gaba ɗaya baitul mal da za a kai ta malaman shafi'iyya suka yi sharadi suka ce in har ita baitul malin ta kasance a tsare take kenan tana aikin ta wanda ya dace kenan sai a kai amma in ba ta aikin ta wanda ya dace to ba za a kai ba to dan haka anan kenan wannan hadisi abin da yake fa'idantar da mu kenan in babu ƴan uwa waɗanda suke asabat an gane ku kenan waɗanda za su iya gaje dukiya bangaren wanda shi mamacin to anan kenan wanda yake dan uwa na wajen uwa wanda kenan akwai zumunta tsakanin su kenan wannan dukiya ita ake kaiwa su ake kaiwa a raba masu suke da gadan kenan shi dan uwa na wajen uwa in ma shi ɗaya ne ko kuma maza da mata ne kenan in dai babu dangi waɗanda suke na wajen uba kenan wannan sune za a iya kaiwa a ba a takaice shi ma wannan hadisi ne sahihi kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin wato Sahihu Ibn Majah kenan anan sai mu gane kuma in aka bincika gaba ɗaya babu dangi na wajen uwa babu wasu waɗanda suke a sahabul furud waɗanda suke da rabo sannan kuma shi ma ɗan uwan na wajen uwa babu shi kenan yaya za a yi da dukiyar baitul mal za a kai ta sai a kai ta baitul mal a sakata tare da cewa su al-imamu Shafi'i ya yi sharadin cewa sai in a tsare take ita baitul mal kin kenan wannan sai a sarrafa shi ga amfani na musulmi kenan shine annabi manzo Allah yace Allahu rasuluhu maula malla maula lahu Allah da manzansa sune majibunta magadan duk wanda ban yi da gadi kenan duk wanda ya mutu takwa dukiya in aka kai ta baitul mal daman ta jama'a ce gaba ɗaya kenan za a sarrafa ta ga dukkan jama'a kenan wannan rabo ne na Allah da manzansa kenan shi kuma wannan kenan na mabiyan Allah ne mabiyan manzansa kenan su suke da wannan gado gaba ɗaya za a sarrafa shi ga jama'a ta musulmi amma sharadi kenan ya zamanto in babu dan uwa wanda yake na wajen uwa in ba a samu wani za a kai baitul mal amma matukar akwai shi ba za a kai baitul mal ba nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله